الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tayi Allah ya kawo mu laraba wato goma ga watan shida a bakwai shekara 2013 na ɗaya hijiriya ranar da ke daidai da ɗaya ga watan ramada shekara 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma yanda Allah ya nuna muna farkon ramadan lafiya Allah ya nuna ƙarshen shi an ƴanta mu da hutar jahannama mu ƙara shi lafiya cikin salama my dear Muslim brothers and sisters, my listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Today being the first day of Ramadan, we pray to Allah to see us through the Ramadan in peace and tranquility, and may Allah accept our fasting and our prayers, and may Allah make the Jannah our abode, and may Allah protect us from the hellfire. Usually in Ramadan, the first day of Ramadan, I usually have an annual Ramadan essay competition, which I want to the topic of this year is Muslims are enjoying by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, peace and blessing of Allah be upon him. Muslims are enjoying to be united and to shun the feet. What kind of unity is intended here? And how can it be achieved? This is the question for this year's annual Ramadan competition. In Arabic, قد أمر الله تعالى عز وجل المسلمين ورسوله بالوحدة وعدم الفرقة. فما هو المقصود بهذه الوحدة؟ وكيف السبيل إليها؟ The essay should be written either in English or Arabic, and not more than 1,500 words. Those who are qualified, only students who are currently students and the members of armed forces, the army, police, navy, air force, prison, custom, anybody will come. Only them. Why? I will explain later. It should be in a Word, Microsoft Word format or PDF, and it should be emailed to info@dandalinsunnah.com. The last day for submission will be on the 21st July 2013, that is on the 15th of Ramadan, you have 2 weeks. The best article will attract 50,000 naira. The second one, 35,000, and the third one, 15,000. And the rest will pray for them. We only specify students and those in the armed forces. In line with what Allah is saying always, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفون بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Four people أحصروا في سبيل الله what they are doing is just for the sake of Allah. لا يستطيعون ضربا في الأرض, they cannot go on trade, they cannot go and open a company, they cannot open companies. So we just open a small window for them to assist one or two, three people. That's why we don't want people who are working already, the ulama, I know they know the answers. May Allah help us all. Yesterday, we read a very important verse. If Muslims had understood that verse, there wouldn't have been any division among Muslims. The verse is very important. Because in the Quran, God is instructing the Prophet, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. O you Prophet, you should proclaim, or you should reach the message which was sent to you, to everybody, and you should not hide any part of it. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. If you do not do that, then you can assure, saying you have not proclaimed this message. Allah will protect you from people. So the fear of people should not prevent you from propagating this message. That is the connection. You should not fear people. Because the fear of people is the main reason why scholars hide the message of Allah. Because if you are afraid, people will not like what you say. You are afraid people will not be happy with what you say, then you keep quiet. No, the Prophet, you should proclaim this message. You should tell as it is revealed to you. This verse is so important that the Prophet did not hide anything of the Quran. He explained everything. In the hadith he said, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءَ لَيْنُهَا كَمَا هَارِهَا لَا يَزُوجُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ. I have left you on a white, like a white paper. The night and the day are the same. There is no night, there is no day. It's so clear and plain, the message of Islam. تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءَ. There is nothing concealed in Islam. Everything is evident. Everything is exposed. You have nothing to hide. So Islam is very plain, very clear for everybody to see. If such is the message of Islam, then why did Muslims, why do they divide? Why do Muslims become enemies, hurting each other, throwing bad words, and in fact even fighting each other? Why? It's because some of us don't understand the meaning of this verse, that the religion is completed. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم. The religion is completed. When? Since when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was alive. 1400 today and 34 years the religion was completed. So now, if you want to be a good Muslim, a true Muslim, and you want to worship Allah with Islam, then you have to worship according to the religion that was revealed 1,400 years back. That is the Islam that Allah wants you to worship. But if you say, okay, there is changes in Islam, and I'm going to worship Allah with these changes that came after, then when you are wasting your effort and energy, you don't have any reward. And if you believe that change is part of Islam, this is where the problem is. If you believe that change is part of Islam, this is where the problem is. It means you believe one of two things, which all will lead you to blasphemy. If you believe that the Prophet sallallahu alaihi wasallam 1,400 years back concealed something and is only revealed after his death, something revealed after his death, then who revealed this? Who told you this? If you believe this, then you are committing blasphemy and not a Muslim. Because you are saying indirectly that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has hidden a message. But if you say, no, I believe it, the Prophet didn't hide it. It's not part of the message. But after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Lord of creation, Allah sees a need to increase in Islam. Allah sees a need. Yani before, he doesn't know that people need this new thing. Then Allah just suddenly realized, we need something new, so he reveals it. This is another thing. This will lead to blessing. You have no option but to remain with the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam if you want to be saved. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, we are going to be divided Muslims, we are going to into 73 groups. All of the groups are going to hellfire except one group. And he was asked, who are these? He said, those who are what I am on and my companions. This is the old Islam, the first Islam. That is the Islam of Allah. But any other Islam that we can assess after the Prophet ﷺ has gone, that is called innovation. And that innovation cannot lead you to anything. So if you understand this message very well, this ayah very well, then you have nothing to fear. We all stick to this same old Islam and practice it. But I want to make a distinction here between what is revealed and what is achieved by ijtihad, or ijtihad by human thinking, by human endeavor. There is a difference. What is revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Quran and the Hadith which he received? There is no way a Muslim can increase or decrease anything from it. But anything concerning world affairs, anything concerning world affairs, how people will run their affairs, their economy and all that things which is related to human development. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam in hadith narrated by Muslim said, أَنْتُمْ عَالَوْا بِيَنْ مُرِي دُنْيَاكُمْ
أَنَا دَعَوْا
سَوَانَا لَا مُسْلِمْ سَوَانَا نِزِي to Muslim ki ko shine yadda da Allah imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kuma ina shaida wa Muhammad manzon shi ne to abu ma'anar kenan abin da ka faɗa kenan yanzu za ka yi wanka ka wanke jikinka duka sannan kuma ka yi ka sallah da musulmi akwai bayan Allah da za su koya maka maganar addini naka gaba ɗaya me yi sunanka Friday ta wani suna kake so da musulmi Muhammad kake so ne yana da shi to alhamdulillah to za ka maka yanuwa yanuwa ka musulmi suka za ka yi mantane ka ga shi to alhamdulillah a nan Kaduna kake zaune? Hanya Abuja to ina ka ta kare sai masu musulunta a haɗa shi da shi to bismillahir rahmanir rahim wannan aya da aka karanta yau tana da muhimmanci sosai a rayuwar musulmi domin duk rikicin da musulmai suke yi ya tattare wato wannan aya ta tattara shi ta warkar da shi in kana so ka tsira da kanka ranar tashin kiyama in kana so ka zama cikin zumra wato ƙungiyar da za su shiga aljanna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin musulmi wannan al'umma ta Muhammad ita ce farkon da za ta shiga aljanna za a bude kofa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah godiya irin godiyar da Allah wa mukallamin da Allah ya bashi ya kokota a bude kofa aljanna annabi ya shiga da zumra mutane kowa aljanna mutane kowa in kana so ka zama cikin mutanen nan da za su shiga aljanna tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya iyakar inda ya tsaya ka yi iyaka inda abin da yake a yi sai ka samu nasara ka bi shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai na ce a tabki na za a zo min da wasu mutane in ce za a yi nesa da su a ce ga shi na san su zo su zuwa ce a daga san abin da suka kirkiro ba bayan ka sai su ta a yi nesa da su annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa wanda yake da bid'a a addini ai nesa da shi
ana da tawala da ne musulmin sai ne
kana jo haka to musulunci da addinin musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka manzannin Allah duka na kasan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka ba da shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka ba da shaida wato Muhammad manzon shi ne yanzu ka zama musulmi kamar kowa ya kai wanka sannan kuma akwai ibadar da ake na bautawa Allah wanda za a koya maka insha Allah mai sunanka harun ai suna annabi harun mun yi imani da shi tabbas sunanka ya yi daidai ka ji to alhamdulillah za ta maka yan uwa sun baka to alhamdulillah wato wanda yake son ya tsira rana tashin kiyama ya kasance wato na ɗaya dai ya fahimci wannan aya mai aya nan take cewa ya yi har rasu la ta yi wanzu ballin jami'a ma wanzu na yi mutum min rabbika ka isar da dukkan abin da aka saukar maka min rabbika wa la ta tun shi an minhu hawfan an talala bi makruhin kada ka koya wani abu shay'an duk yanda yake wani abu a cikin shi domin tsoron kan wani abu wanda ake kama ya same ka wayin lam tafal kuma in baka kasance ka aikata wannan ba wato tabbalin da ne amma wani zai ne ka falar ka isar da abin da aka ce maka aka so kan maka kuma ban lafta risalatu in dai baka ka rage wani abu kamar dubba ka yi ko risala din ba ne bil ifrad wa qariya bil jam' li anna kitman ba'daha fa kitman kulluha wannan ya afi maka nan nan kuma Allah mai sani ka fito daga mutane ne sai Allah aka ce ɗan shi daga mutane domin abin da mutane malamai ke tsoron wurin wa'azi shi ne tsoron mutane jama'a kuke sa malamai suke kasa cewa wallahu ya afi maka nan nasi wato ka balle wani gina ne ka ta isar kuma Allah zai tsare ka daga mutane domin akwai shirin tare da mutane domin shi mutum duk abin da zai shi zai so in ɗaya shi ba duka ba wanda bai da imani ba wanda bai da imani a to kuma imanin ma ba yana haka in waje abin shi bai so kawai sai ki shi in waje shi bai so abin sai ki to kuma ga shi wannan risala mai nauyi ce akwai abubuwan da rai ba su so aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ji tsoron mutane Allah zai tsare shi daga mutane to haka duk wani mai wa'azi ya sa Allah nan da tsare Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma inna yana la hayyun qayyum ya tsare shi saboda haka ya faɗi abin da ina so ilimin shi ya fahimtar da cewa ga abin da Allah yake so a faɗa in ya kuskure Allah yake ba shi lada ɗaya ba domin mai ijtihadin fahimtar shi kenan yayi kuma zai fahimtar da mutane cewa iya ta fahimta shi kenan amma kai wayo kai dubara kai wannan kwashe nan kwashe kai kokarin jawo wannan da jawo wancan Allah ya fushi da kai mutane ta su fushi da kai zai yi da zai su bika amma za su bika daga baya za su bakka zai nan da ya gane sai zai fara la'ana zai nan da kai yi duwani ya gane to kai zai fara la'ana wato yana tambaya ina ka samu ilimin koyi ilimin baɗin wannan ilimin baɗin sufa yan ci suke magana shi in ka zo kana magana ta wannan ilimin zahiri kuke zahiri ilimi ne amma akwai wani ilimi na koyi gado shi ake yi ظاهره للعوام وباطنه للخواص. ظاهره للعوام وتشير أن علمي ولا القرآن وكل عديم ظاهر شيء لم تعلم قواد قوالي أما خواص وإن كان سؤال أكبر من علم باطني. وتعالى صلى الله عليه وسلم يا رب علمي كلا أقول باطني أقول ظاهري. shi ba ɗin nan kuma gado shi ake yi wane ga wane, wane ga wane, wane ga wane. So, na ɗaya, ba ɗauka jadalar ta jirani cewa akwai irin yi na ba ɗauka akwai shi. To, me yasa wannan ilimin baƙi ne, lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam baƙi ne, lokacin sahabbai baƙi ne, lokacin tabi'i tabi'in baƙi ne, duk mun sani ba. Haka yake zuwa har sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen sa'a za a ɗauke ilimi a dawo da jahilci, sai ilimin baƙi ne sai zama kuma zahiri. Ilimin baƙi ne nan, inda na gaske ne na baƙi ne zai zama zahiri har yanzu. Ashe da ta zai koma zama baƙi ne kenan, na ƙarya ne. Domin ya mutane jahilan yanzu sai amfani da shi a cuce su. Ai amfani da shi a cuce su. Sannan kuma ilimin baƙin ɗinnan bari mu ɗauki na zahiri. In ka ce suwa ya ulama na ilimin zahiri, suwa ya ulama. In ka ce su ga malaman kula su Bukhari su Muslim su Malik su Shafi'i su wa kuma Abu Hanifa ba su ne malaman kula zahiri ba, su ne a'immatul fiqh, mutane shugabannin cikin fahimtar addini. Domin Allah ce falaina na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatin ne ka fakkahu fi ddin. A ji a fahimci addini. Tuwan da bai musulmi so ya yi maɗin ku so ya yi shugabannin ku na fahimtar addini zahirin nan, sai mu ce Malik, mu ce Abu Hanifa, mu ce Shafi'i, mu ce wa kuma Ahmad bin Hanbal da su Bukhari da su wasu kuma su ne ba su ne ilimin ba zahiri. Sai ka tambaye su su yayin mutanen sun san na baɗinin kuma sani ba. Sun sani kuma sani ba. Ko dai sun san shi suka yi ne suka yi shiru, ko dai sun san shi suka yi shiru, ko ko dai ba su san shi ba ɗan biyu. To eh Malik ya san wani ilimin addini ya yi shiru kai wasu karin ba ne zai kai ka buɗe shi yanzu. Wani karin ba ne. Ka buɗe shi kana karɓar kuɗi, kana ba mutane aljanna, kana zina da mata matan aure da kira gashin ya ke cewa wuce ne. Mun gane? To sannan kuma ku ga wani abu, shi ilimin zahirin nan kuma sai ya bayyana iri biyu ne. Akwai mustamat kullu umur kitab wa bukhari mutashabiha fa man alladhina fi qulubihim zayhun yattabi'una ma tashabaha min ibtida'an fitna. Ilimin zahirin nan wani Allah ya yi da shi bayani babu mai shakka a cikin shi, kullu wallahu ahad. Akwai wani malami addinin musulunci da yake Allah biyu ne, ko yake uku ne, ko yake na da ɗaya, akwai wani da ne mai yi hujja kullu wallahu ahad. Kalmar ahad din nan ba mai shakka ana nufin ɗaya. Bayyanan ne wada. To haka addinin musulunci duk abin da zai bayyana ne wa'annan a'imman da muka faɗa ba ta saɓani a cikin shi. Shafi ne Ahmad in ka ce raka'ar sallah nawa ne za ka ce maka raka'a huɗu ne ko biyu ne ko uku yanda biyu sallar kake. Ba ta saɓani a cikin abin da yake wato bayyana ne. Saɓani shi a cikin abin da yake ya ɗan wato akwai kama da juna ko ko akwai rashin wazuwa wato bai bayyana sosai ba. Lalle suke abin nan saɓani. To shi ma shari'a ce ta zo da wannan saɓani domin ne domin a sa da mutane sauƙi addini. Domin a sa mutane sauƙi addini sai Allah kawo wannan saɓani. Kun ga kenan a ilimin zahiri ma iri biyu ne, akwai muhkam akwai mutashabih. To a ilimin zahiri manyan malamai a wannan da bai bayyana ba an samu saɓani a cikin su. Wanda yake zahiri sai zuwa ka ce akwai wani baƙi ne. Na ɗaya baƙinin nan suwaye a ilimin baƙinin nan, suwaye shugabannin ilimin baƙinin nan, suwaye. Na ɗaya ba a san shi ba. Duk mutumin da za a gaya muku nan ba a san shi ba. Sai ta kya mun wani kaza menene can wani waye san shi, waye san shi, ba a san shi ba. Da zai ce maka ga wani ilimi. To, ɗauka ma ilimin daga can yake, wa ne shi ake yi, ɗauka haka. kayan da ilimin da ake wahayi iri biyu ne, akwai muhkam wanda ba saɓani tsakani, akwai kuma wani wanda akwai saɓani a ciki. Ashe yin na baɗin na dole zama haka. To yaushe kai za ka zama tafsirin ka na baɗinin nan shi ne zan karɓa, ni za ka bani in ga baɗinin mana ko zan ɗauki nawa tafsirin na daban. Nisa rubinata. Ba wani abu bane kawai jidali ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci duka abin da aka ce isar. Amma kada mu wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama shi annabi kuma shi menene rasul ne. To zai yi Allah ya ma annabi wahayi wani abu na ilimi domin shi kadai. Wahayi ne. Amma ba na tabligi ba ne. Wahayi ne ba na tabligi ba. Kuma da kana annabi ne shi kadai ba risala a cikin shi. Akwai wannan ilimi. Amma abin da yake risala sako manzanci zuwa ga ɗan adam domin ya tsire shi ga aljanna ba wani abu mai zama Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rufe shi. Allah ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen munafikai ya san su amma an ba shi ne don kanshi ba don wani ba. Don ya amfani da shi kanshi ba don wani ba. Ya ga wa Hudhayfa bin Yaman ba don ya amfani da shi ya shi ba. Kada ya nishi amma kan a kan sirri ne kada ya ga kowa. Hudhayfa bin Yaman Umar da ya ji wannan labarin cewa yana da list na sunayen munafikai hankalin Umar ya tashi. Don da ya same shi Hudhayfa yana kula da ranka da Allah ta biya mu ina cikin wayannan munafikai. Umar radiyallahu anhu Hudhayfa ya yaba shi ta wurare da yawa yake in akwai hanya biyu tsakanin duwatsu in Umar ya yi dama to shi nan zai ina hagu zai yi zai da Umar yake. To za ta cikin nan da ta samu musulmi ko ba Umar take. To Umar yana neman ya sani shin yana cikin munafikai ko baya cikin munafikai. Hudhayfa yake to ka haɗa ni da Allah, zan gaya maka amma ban da kai kuma sake gaya kowa ba.
Ana ga ta waran da mai musulun ta namiji.
Kana to Hausa? Kana kaɗan English? You speak English? Okay, Islam means submission to Allah. Submission to Allah. Allah is the Lord of creation. And the belief in all the prophets, the last is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So I want you to testify before everybody here that there is no God or deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah or is the messenger of Allah. So I want you to repeat after me, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So what is your name? John. So what Islamic name you want? Ali. You want Ali? Okay, Ali, you want Ali? Very good. You take bath and you have to worship. You become a Muslim to worship Allah, you know? So we have a school for you to learn about that. And this is present for you from Muslim brothers to assist you. Thank you. Okay, to me not you're gonna end in battle. Sayyidina Umar, Abandi Kawa Haka, Shiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam nabi, Allah na mai wahayin abubuwa wanda yake ba na risala bane. Ba ka mai wahayin wane, munafiki ne. Amma wahayin ne dai zai ya kai hannun bari ya ce wani munafiki ne, a'a wahayin annabci ne kawai. Akwai kuma wahayi na risala wanda yake ana so kai sallah, ana so kai azumi, ana so kai haji na risala. Wannan wahayin risala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balle ya san da shi na ibada. Su masu cewa akwai ilimin batini ai suna cewa ilimin risala ne domin wata hanya ce wanda yake in ka yi ta mata gina zahiri kana neman aljanna kuma ya gina zahiri kuma za ka so su shigo da ƙasa ta hanyar nan haka St. Paul sunan mutumin da yake John Paul John Paul John Paul din nan shi ya karkatar da kristoci daga injili shi ma ne kusan ya yi ya ce ba shi ne matsayin kirista matsayin shi ne ba yahudi kuma ya azabtar da su da ya tara na yana tafiya zai je Syria Damascus a hanya sai Isa alayhi salam ya bayyana gare shi Isa ya bayyana gare shi shi kenan sai ce mishi to ga shi nan ya je ya yi wa'annan wa'azi ya caccanza wasu abubuwa Isa ya bayyana gare shi daga baya to ya shi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura masahabai sun mai sallah an rufe shi komai ya tsaya addini an kulle khatamin nabiyyin an bar annabci ma gaba da tsare sannan wani daga baya zai ce maka ga wani sako ga wata ibada ga wani zikiri ga wani abu kai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka rubule shi kai kai ka duka fa kuma kai ka fata wa da yawo da kira ku zuwa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha ga duk da ta haka matsalar ba fada bane tsakanin wane da wane matsala ce ta aqida ce ka yi imani annabi ya isar da manzon shi duka gaba daya in ka yi to kai dan aljanna ne amma in ka laji a kowane da ka ba wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam to baka da bambanci da bayahudi baka da bambanci da nasara baka da bambanci da wajibawa babu domin ka kai wa annabi karshen manzanci ɗan ahmadiyya cikin wannan musiba suka fada ɗan shi'a cikin wannan musiba suka fada sufanci cikin wannan musiba ya fada gaba ɗaya ba wanda ya tsira daga wannan musiba sai wanda ya bi ta sunna ita ce addinin shi domin wannan da yake zai ce kawai maza kala Allah wa maza kala Rasul ya Allah ce mai zai ce irina magana su ma nufi shafi a su suna bayyana mana abinda ake nufi ne domin ne larabci ko kala ilmi larabci ko za ka gane a baka da Qur'ani a baka da sunna a'a za ka rubu su bayyana wa suke yi kawai amma ka ce ta yadda za a zo maka da wani abu ka bauta wa Allah da shi bayan wannan to ka kashi ke nan baka da yawanci da shi na addini duk sun gaba ɗaya komai sallar ka komai azumin ka kuma in addini kake magana ne ba wannan kirisa ba kai su ba ko ka kai su mace duk hijabin ka ba ta kai nan akwai mata kirista an yi musu ƙaton wuri suna ciki tunda suka shiga sai dai wanda za a ɗauki gawo su a yi abin ne ibada suke yi dare da rana ba shi ganin namiji ga pop pop ya kamata bi mai zanin ko yana yin yi amma dai pop ya kamata ya ma bai san mace ba dan ne suna gani a wurin su sarki ne amma zai ibada suke ko haka ba to amma ne matsalar shi wa qalu takhadha Allah walada shi ne matsalar shi ga ibada ga komai ga tausayi ga komai amma sai zai ce Allah na da da subhanahu shi da magana shi sai rana mama ce ta tare da ga sufayin namu ibada ko menene ka ai akwai ibada amma matsalar shi ne sun bude babin wahayi sun bude babin wahayi akwai ilmin nabillu wani ilimi kawai sai kuma kai sai daga Allah ne ba gani ba kasan nan Allah shi da mu saboda ka wannan aya tana da muhimmanci ita ce maganin sabanin musulmai ta
wannan sahabi da yayin da suna magana da wannan cewa dole ne mu yi bayani cewa yana cikin
Umar radiyallahu ya yi roƙe wani sahabin da ya sirri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wannan ya ce kina shi mu da kai shi bai taɓa na tsibiri
eh to ga dai Umar yana cikin farko wanda suka musulunta annabi ya mai shaida har an mishi shaida ga aljanna Umar fi janna annabi ya faɗa yana cikin aljanna amma kuma ga shi da yi list na munafikai sai zuciyar shi kuma ta fara ne ba shi tsoro wannan kuma alamun imani ne alamun imani ne wato duk imanin ka kuma kana nan dai kana tsoro kana shakkar cewa to yaya al'amarin domin gobe ba wanda sai su ce Allah shi kadai kamaru ba wai shi ba har wani ke aljanna ba wai shi ba fa zai ta tashi wani yake ba aljanna a ga mutum na allallah wani su da ganin allallah sai bugu abin da buga allallah ya tubani za ku sallan ba to lafi muku wa abu da rabbaka hatta ya fiye ka alyaqin in yaqin ya zo shi kenan ba ibada irin wannan abubuwa zai na su cikin littafin sumaye waye zai mara kawo shi ya ce musulunci ne sun sa kuskuren da ake samu a bambance-bambance musulmai a wannan zamani kuskuren shugabanni ne kuskuren nasu ne kun ga wanda tarihin musulunci ya zo duk wanda ya taimaka wa gaskiya sai Allah ya ɗaukaka shi da wannan gaskiya in lokacin da gaskiya ta fito ka taimaka mata sai kuma Allah ya ɗaukaka ta da kai da gaskiya ku sama duk wanda ya samu ɗaukaka haka yake samu don taimakon gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen ansar da suka taimaka da muhajirin suka yi hijira sai Allah ya ɗaukaka su ya ba su duniya gaba daya masharikul arzi wa magharibiha gaskiya su yi nan mashirkan nan su abu lahab da yadda suke ta gaba da annabi kanta ina suke yanzu wani na abatar su sun ɗaji sun zama khabar kana ba mai abatar su sun ƙari a lokacin da shekh nan ya fado da yanzu ya fara akwai sarakuna ko ba sarakuna a babu su kano zazzau da duk akwai su malami ya fara wa'azi suka ce za su ne za su hana shi sai Allah ya tsora sai Allah ya tsora shi a kansu shehu Usman Dangote bai taɓa tunanin a mafarki bai taɓa tunanin cewa wai Allah zai ba su wannan mulki ba amma da suka riƙe gaskiya sai Allah ya ɗaukaka su da wannan gaskiya don ka kasa haka sarakunan riyad da Muhammad bin Abdul Wahhab ya taso da da'awar shi ana so a kashe shi da ra'ayya gare su aka koro shi ana so a kashe shi kamar yadda shi kuma a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yi hijira ya koma Riyad sai sai ya ga bude mai hannu ce zo na zuwa zan taimake ka a lokacin da yake ta zo zan taimake ka wani kamar malamin da gaci ne fa malami ne daga dakaci ana za ku kore shi za a kashe shi wani bude mai hannu ce zo zan taimake ka wannan ne yasa kuma yanzu Allah ya ba su kasa da ake kira Saudi Arabia don su rike gaskiya amma ni inda ina can din zan gaya musu wannan gaskiyar da kuka rike in kun yi wasa da ita ita za ta kare ku kasa don wasa don siyasar duniya amince da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana tsoron kuma wanda bai kamata a ji tsoron shi ba domin in Allah ya ɗaukaka mutane sai sun yi sama sun samu abin nan sai kuma su mance da wannan sai kuma su faɗi sai Allah ya gudu da wasu wa man yakfur min sa'an dini wa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin yuhibbuna ma yuhibbuna wa qul lamma fara wa fara kalmar nan za ku ga sun faɗi kuma wannan man kasifi da wasu da ya mutu haka sai mukan gaskiya suke ɗaukaka musu to da gaskiya ta yanzu a garin nan a Najeriya ga sunna da kowa ko ina ka je sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniyar nan ita ce daya da gaskiya ta fito sai shugabanni sai suna so su ce a danne wato abinda ake cewa suna rike sanda a tsakiya su rike sanda a tsakiya shi ba can ba shi ba can ba yayin kokarin ne ya yi balance to wurin balance din nan sai ya faɗi inda an samu shugaba a ƙasar nan ya rike gaskiya ya rike ta da kyau da Allah sai ya ɗaukaka shi da shi da gaskiya mun ga alama a Saddauna a duk wannan rikice-rikicen na nan amma kun san da Saddauna ya karkata a yi ya karkata wurin gaskiyan ne gaskiyar karkata sai sa Allah ya ɗaukaka su har yau ina ana mutar shi har yau ina ana mai addu'a to waɗannan da suka rike sanda a gaskiya fa wa yake ambatar su yanzu a nan Najeriya ka zo kai hado state ka kare kai hado state ka kare kai ka kare sai sa kun ga bawan Allah nan sarkin kallo tsotsafe ba wai dai nan ba yana da cikin manya-manyan mutane a Najeriya nan tun da wa'azin sunna ya zo ya rungume shi bai jira wai sai ya ga bai jira sai ya ga ina mutane suka karkata ba wannan girma ce Allah ya shirar da mu Allah ya ba mu iko da haka to Allah ya ce wa hukmul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malamai hukmu suna kafa Musa da annabi Musa da Khidir. Cewa Musa, Musa an aike shi zuwa waye? Bani Isra'il. Ya isa da bazancin kwabe isar ba, ya isa da su daga Fir'aun kwabe isar ba. Ya musa ba ko? To Khidir wani wasa aike shi. Ko ne ya fitar daga duhu zuwa haske? Ba abin da ya yi. Khidir, yadda mutane suka rajjaha cewa annabi ne. Allah na mai wahayi, mun yi bayani cewa Allah na wahayi ga annabi amma ne zafin shi kawai, iyakan shi shi kadai. Amma abin da aka ce risala don wa'ansu mutane su bi shi ne manzo, to wannan sai rasul kadai ke iya abin nan. To kuma duk rasulin da Allah ya aiko sai ya isar da manzonci shi gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam rasul ne bayan nabi. Shin annabi ya isar da manzonci shi ko bai isar ba? To da kuka ce ya isar din nan, kada ku yarda wani ya zo muku da wani abu ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da shi. Ya yi da rikani an kowa nan ne, sai sai kowa nan da yi ta fara ba. Ba yi wanda mana kowa nan ba. Akwai kowa nan ciki ne, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana akwai musulmatu kaza an kowa nan. Ko ne yana da tafi shi? Saboda haka kada ku da wutar da ku, Allah shirya da mu gaba daya. To abin da yake magana shi bambance-bambance musulmi. Ko ma an samu saɓani tsakanin malamai. To hakim, kafin hakim ya faru da khilaf. In mai hukunci ya ce to ba shi na yanke hukunci, shi ke ɗauke wannan saɓani tsakanin musulmai. In ana rikici irin wannan, ba kira za a yi ba a tara ku a ce malamai ku zo kowa ko su ne ta wannan. Ha, in kuna kiran mu kada a bayyana wannan gaskiya, yanzu wannan kamar maganar nan da nake yi tun da zan ambaci shi'a, zan ambaci sufanci, zan ambaci wa kuma yan ahmadiyya. Kamar yanzu dai a wata doka ina kare doka ne, amma ba doka Allah ba ce. Yanzu abin da ake so kai shiru kada ka yi magana yanzu. A'a, in isar kuma na ba yan ahmadiyya, na ba ɗan shi'a, na ba sufi ɗan sufaye, na ba su suma nasin su yi yadda suna da nake karantarwa. In suna so su bayyana aibin su bayyana, suna so su kace-kace da ita su yi mana na gaske. Amma mu ma a bar mu mu bayyana wannan. Haka kuma ma Yahudi, na mu je ba ni a magana Bani Isra'il ba. Yahudi, in suna da wani abu na suka su faɗa mana. Kirista, in suna da wani abu na suka su faɗa mana, amma ku bari a bayyana ma mutane addinin Allah mana. Na yi kwanwa ce a duk da shiru, a duk da shiru. Kunga hakin, hakin shi ne matsala. Shi ne kamata ce to mun duba wannan matsalolin da gaskiya nan. Bari ba ku misali, wannan ya faru a ƙasar nan kowa sani. Lokacin Malam Amaru, malamin makaranta da shi da Aminu Kano. Matsala, lardin Sokoto, ƙasar Sokoto, ba a yin alwalla sai ne ake yi, sai lama ake yi. Da ruwa na kuma ba lamina, shi ne zumalan suka shiga garin Mauro da ɗalibai sallar Juma'a. To kuma ko sai sharadin ta nuna shi ne ittisali ya haɗa salati ko, sai a yi kaddafa mata salati, a ƙara ya kaddafa mata salati ko a kuma ka zama salati ko a yi ƙasa yana ta nama, sannan a tashi a yi sallah. Shi ne ce suka yi wa liman nasiha, wannan bai yi waka. Liman ya ƙikar ba, shi sanar sai ce tun da kun ƙikar ba, kuma wanda ya salla da taimama ga ruwa, to wanda ya salla ma ba a lalla kafiri ne. Saboda haka mun abin da mafi karancin da za mu yi na muku nasiha shi ne mu tsaya makaranta tun da ta gwamnati sai mu yi sallar Juma'a mu a ciki. To wannan ne sai ya kawo tashin hankali a ƙasar Sokoto. Wannan abu to ga shi tanfa matsala, ɗalibai ba sa zuwa Juma'a, suna yin ta a makaranta. Abin da kai ga sarkin musulmi, abin da ya zama matsala sai da aka zo gaban Bature a Kaduna Lugadon an dutse da kai sun a yi ta yi alwala ko kai alwala a nan da Sokoto. Yadda malam ke bayani ya ce sarkin Kano Abdullahi shi ne lokacin da yana da ilimin addini, sai ke cewa to kufa abinda malamin nan ke faɗa fa shi ne gaskiya. sai mutum ya tambaya yace to shi ne alwasa da tattafan mu yace shi ne cikin mu da tattafan mu ai ba a ce ba sai ba ruwa to su ne masu hukunci yace haka tun da haka ne a bar mutane su alwala to matsalar ana alwala ana taimama ba alwala ko sai wanda yake ta Najeriya Bature amma da wannan lokacin masarauta ta fakkwato me kake kokarin yi suna kokarin goyaya na bayan wayannan malaman masu cewa ya halatta a yi shi yasa yanzu a ƙasar Sokoto ake alwala kuma ina fata duk wanda ya alwala a ƙasar Sokoto ya gani malam yana da permission ba shi ko ku za a nuna ba ke yi eh shi da malam Aminu kada Allah shigar da mu da abila da haka to ne tambayar shi ke cewa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam na yin maulidi wato yana yin azumi ranar litini aka ce me yasa ke wannan azumi yake ranar da aka haife ni to azumi ran da aka haife ka shi ne maulidi ba kowa na yin azumi ma kila wani ma zai shekara yi kuma zai zana yi ba to amma ka zo ka taru suna abubuwa wato ba annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abu koyi na kyau so ku yi abin da annabi ya yi azumin litinin yake yi azumin litinin kowa kun ga ne azumin litinin ku bar wannan taruwa to a kotun shi ba da suke yi sai sai to ba shi ana buke independence ko ana buke kaza ana buke kaza su yi ku taru ko alhali annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba ko ba ta ba ko zama mace in ka je bikin independence ko bikin wani abu ka je shi ne ta'abbudin ibada kai ma kana jiran wai a baka lada ba ka jira amma wannan bikin independence din ma in ka je shi ta'abbudin wai ibada ke kuma kana jiran wata ladar shi to ka yi bid'a amma in kai wannan al'amarin duniya ne kai naku na nishadi to wannan mubahin ne mubah ba zulmi ba lada amma in kai abu da niyyar ibada ce alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana shi ba man amila amalan laysa lahu amrun wa huwa rabbuna ibada kana kokarin kusantar Allah da shi shine ibada to wannan ta aikin banza kai wahalar banza amma ne kace min a'a ba ibada bace irin taro ne da kuke taro kallo ko taro wasu abubuwa sai a ta shi kenan ba ku da wannan shi amma ku dinga shi da ibada na biyu kuma abin da ake aibanta su shi ne fadail falalan abu in ka ce ga abu ga falalan shi wannan malaman suna cewa duka falalan abu to kaifi ya sai dai an jira wahayi ya ce me falalan abu kai ka san falalan abu sai an wahayi to in wata yanzu ce maka ga abu ga falalan shi ka ce ina ka samu ilimin falalan shi in ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya nuna maka hujja in ya ce a ya fara kame ka ne in ya fara kame ka ne to in ka bi shi nan ka halaka domin ka yadda ilimin da ba a samu sai da wahayi kuma an baka ka karba ilimin da ba a samu sai da wahayi an baka kuma ka karba kuma ka bi kufa kuma kana yi to ka halaka domin ka buɗe babin wahayi babin aqida ake rigima da su ba a babin fiqh ba ba babin mu'amalat ba shi yasa su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan al'umma ta za ta rabu kashi 73 dukan su yan wuta sai kun menene mutum nan da kuke wasa da shi sai ce duka yan wuta ne sai wa'anda suke kan abin da nake kan shi shi yasa ake kokarin mutum ya zama ya tsaya kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani zai iya nuna maka tace kuma da shi ke ai kula sunna a sunnan ma addinin musulunci ne kuma fattakullah wa mustaqatin wurin mushi sai ka yi abin da za ka iya in annabi ya umarce mu da wani abin da abin da za mu yi amma ya hana mu ya ce mu hannu duka abin da hala mu to akan wannan mabda da kofin din za ka tafi sai ka samu lafiya a duniya ka bauta wa Allah da abin da an gabata an bauta mishi da shi domin zai yi wa yanzu zai yi wa bayan shekara 1400 zai yi wa ka zo da wani aiki da wata ibada da ba a taɓa yin ta da ba ka yi tsammani ya Allah zai yarda da ita kana nufi duk waɗannan mutanen da suka wuce ba sun taɓa sai kai yanzu shaɗan ne yake wasa da hankalinka ka zama cewa kana ibadar da aka sani da wanda aka bauta wa Allah ita da wanda Allah ya yarda da ita wannan ibada ake so kai rike har mutuwa ta yi tsare ka Allah ta nake mu Allah ba mu mafaka saboda haka duk wata ibada da za ka yi ko maulidi ne ko kide-kide ne ko ma menene in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba kuma sahabbai da tabi'ai da tabi'ai ba su san shi ba malaman mu da suka zo ba su bayyana shi ba to iyaka wa hada iyakum al muhdathati al umur fa inna kulla bid'atin dalala duka sai duba da wata kata ne iyakum ka shaidun ku da ƙirƙiro abubuwa cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka sannan sai ka zo mishi ka ce ya annabi na yi ta maulidi kaza na yi maulidi kaza ya ce menene maulidi ya koya maka maulidi ku ɗan kuma ta kafan mana ga muhtasar a nan kasan duk da muhtasar shi ne yi ba su rubuta fito su nuna mana babin nauyi kana ibadar da babu babin ta a cikin muhtasar babu babin ta a cikin risala babu babin ta a cikin al'aziyya da asmari ba su san ka da malaman kai yanzu da aka kawo maka abu da gaba wani ta ibadar jami'in sun wallahi kana yi abu ne mai sauki Allah shigar da mu to abinda da nake so akan wannan aya shugabanni ya kamata shugabannin da suke son Allah ya ɗaukaka su a duniya da lahira su ya kamata suke to ya kafa halas abin wannan abuna ga gaskiya nan kawai abita duk shugaban da ya ga kuma Allah zai ɗaukaka shi amma ya ce a zai riƙe sanda a tsakiya ne zai riƙe sanda a tsakiya shi ba la ilaha illallah wa la ilaha illallah sai zai kare zamanin shi a manta da shi bar ala alashi sun wuce da yawa a cikin alashi in ka gaskiya ka fita in ka gaskiya ka taimaki masu gaskiya kai ma kana da lada amma ka tsaya kai ba nan ba kan gobe don mulkin ka mulkin tafiya zai yi mulki na ware ne qul allahumma malikal mulk kun taɓa zama yadda yamma da yawan ƙwaya da yamma da mulki babu ta wannan ko shi ne sa ka shiga ka ga gaskiya ka gidinka Allah babu shugabannin da za su gaskiya su riƙe ka mu kuma a buɗe muke a shirye muke in an ga wani kuskure a zama muna a shirye dama gaske muke nema in za mu yi waƙi da wannan abin da bisa gaske ake nema amma ka samu a haka burhana ku ne gurkun ne ba da kai ne ka zo ka nuna mu eh ka fi Abu Hanifa ka fi Shafi'i ka fi Malik ka fi su wato salon addinin musulunci ka nuna muna haka balle sallallahu alaihi wasallam mu ga na su jira ka Allah shirya da mu.
Alhamdulillah. مشتركة ايه da sauran dukiyoyin ka za ka haɗa su ka fitar musu zakka
اللهم ذكرنا عن سينا وقنا عليك توكلنا وكن لفعلتنا وليس منك